Tun a washegarin farmakin da shugaba Idris Deby na Chadi ya jagoranci kaiwa Boko Haram a kewayen tafkin Chadi, rahotanni ke cewa kungiyar ta shiga yunkurin maye guraben mayakan da suka sheka lahira a sanadiyar wannan gagarumar karkaba a yankin Difa da ke daya daga cikin yankunan da ke fama da ta'addancin Boko Haram. Kungiyoyin ci gaban jama'a na da masaniya a game da faruwar wannan al'amari, kamar yadda wani jagoran su Mara Mamadu ya bayyana min.
Muna bayyana cewa labarukan da muka samu da muka tabbatar cewa Boko Haram din gulgudin nasu da dai gulu suke nan din suna shigowa cikin yankin kamar Niger har ma da Chadi, su kashe mutane sun suka samu matasa kamar wanda da sarki ke cewa Brian Valis kamar ɗan shekara 15-20 wannan tafiya suke da su. To wannan duka nazarin da muka musu dai da karfi suke kai mutane, kuma a yanzu matasa da kansu ba su iya shiga, daren da dole ne suke so su kai shi.
Askarawan Boko Haram akalla 1000 ne kasar ta Chadi ta ce ta yi nasarar hallakawa a yayin farmakin na Colère de Boma. Abinda ake ganin ya zo wa Boko Haram da bazata, saboda haka ba abu mamaki bane idan kungiyar ta bullo da wannan shiri mai kama da matakin huce takeici akan al'umma, inji mai sharhi akan sha'anin tsaro Alkasim Abdulrahman.
Wannan ba abu mamaki bane, biyu bayan raunin da ita kungiyar ta samu na rarrabuwar Kano da kuma farmakin da sojojin Chadi da na Nigeria daga baya-bayan nan da na kasashen Niger da kamar suka kai na matsakamin ganin sun karya lagwanta. Ana ganin lagwanta ya karya, amma kuma ga alama wata sabo husa ce.
To sai dai a ra'ayin mai bin diddigin al'amuran yau da kullum a kasashen yankin Sahel kaka Tuda Gwani Mamadu, halin da ake ciki a yau a yankin na tafkin Chadi wani abu ne da ke bukatar taka tsantsan.
Sai lokaci ana cewa sun rage busu da karhi suke hutowa suke ba ma mutane mamaki. Tunda mutum guda yana yaya sa harsashi ko bomb cikin shi yozo cikin kasuwa, amma yana yaya kashe mutum 20-30. Kenan wannan mutum mutane ba za ka ce ba ka'ida da su ba. Kowane lokaci suna yi abin da nasara ke cewa reorganization, suna sake solo
yaki makamancin wanda kasashen tafkin Chadi ke kafsawa da yan ta'addan Boko Haram. Wani abu ne da masana suka sha nana ta cewa wajibi ne a dai bangare a dauki matakan kyautata rayuwar jama'ar yankin da ke cikin wannan tashin hankali a maimakon amfani da karfin soja kawai.
Wani lokaci wani da dole ake kashi, wani lokacin yunwa take kashi, wani lokacin rishin sana'a, wani lokaci kuma rishin fahimtar addini. Don shi yasa ne mu muna kira ga duk kungiyoyin farar hula kuma da masu kare haƙƙin ɗan adam da hukumomin mu haɗu, kar mu bar Boko Haram su samu yirgitan mutane ko su dauki mutane nan su sake dawowa su cin mana.
Yunkurin jin matsayin gwamnatin Niger akan sabon salon da Boko Haram ta sa gaba ya citira. To amma a wani abin da ke kama da matakin zuba ido akan abubuwan da ke kai kawo, wata majiya na cewa a baya-bayan nan hukumomi sun kafa dokar hana shiga kewayen tafkin Chadi tare da rufe wasu daga cikin kasuwannin yankin Difa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.